Jama'a, barkanmu da sake saduwa da ku a wani sabon shiri na kasuwa a kai miki dole, wanda ni Hassan Umar Tambuwal Misiriya kuma zan gabatar. A yau shirin kasuwa a kai miki dole ya ziyarci babbar kasuwar Bodija Ibadan a daidai lokacin da babu isassun kuɗi a hannayen jama'a. Saye da sayarwa ya koma sai dai a yi transfer ko a tura kuɗi a cikin account ko asusun ajiya, wanda ƴan kasuwa da yawa suka yi kememe ce ba su yarda ba. Ko yaya kasuwanci ke tafiya? Na ji ta bakin wasu ƴan kasuwar Bodija Ibadan.
Sunana Alhaji Garba Uwa, Chairman kasuwa ke Bodija Ibadan. Sanawa ke sai mu ce alhamdulillah, saboda lokaci kawai dan tana sufa da yanti ne kawai tsaikonta, amma dai tana nan kamar da take.
Tana nufin ba ku sai da kuɗi hannu ne?
To, ba a samun cash da wuya, ba a samun kuɗi hannu sai dai aitar sufa.
Su masu zuwa sayan wannan wake ba su zuwa da kuɗi?
Idan suka zo waɗansu kowace transfer, akwai wanda ma za ta sai rabin buhu, wani kwango biyar zai ce maka transfer zai maka.
Na ga waken kala kala ne ko?
Wake ya kashi goma.
Ba mu labari kamar wani iri da wani iri akwai.
Sakkwato dai wanda yake ya kai garwa bakwai yanzu 50,000, kuma drum ma 52,000. Drum na mai duguri, sannan oloyi hab gyale gyale ana sisuwa 40,000.
Karamin buhu kenan?
Hab karamin buhu. Yanzu haka ke kayan da yake taya.
Na ga ga wani mai ruwan madara, na ga ga wani ja, na ga ga wani fari. Duk farashin su na da bambanci kenan?
Da bambanci kowane, domin shi oloyin yanzu da ambata ma idan ya kai kwango 70,000, shi a halin da ake yanzu zai kai 60,000 da 5 ko 80,000
buhu.
Eh, na ce ba. Amma shi wanga horin wake akwai port Sokoto wanda ke fitowa daga Fataskum, shi ma garwa bakwai ana sisuwa 48,000. Shi kuma Sokoto gidi wanda aka fitowa daga ƙasar Sokoto, shi ma idan ya kai garwa bakwai yana kusa 50,000.
To wannan farashi da ka faɗa ne a wannan lokaci ne da kuɗi na fara wuya ko kuma tun can da haka ake sayar da su?
A kaya bai wani mugun tsari ba, inda kaya kuɗi bai fitowa sosai, kaya bai ɗaga sosai, bai mugun tsari ba yanzu.
To ina kuke samu wannan wake?
Wake na tuwa daga arewacin Najeriya, kamar irin Maiduguri, Niger State, Sokoto State, Katsina, Zamfara, duka wake na shigowa.
To wani an kafa su a kasuwa?
Dama dai wanda ababban wake dai wanda an kafa sani, saboda mutanen ƙasa duk abinda za su yi dai ɓangaren alale da ƙosai farin wake Sokoto.
To da wanda an karere da wanda ba a rarraye ba, wani ya yi daraja a saisuwa?
A wajen zuwa saisuwa Kongo, wanda an karere ya yi daraja, bai ma yiwuwa a sai da shi ba sai an rarraye shi.
Assalamu alaikum, ni Alhaji Murtala Ibrahim, birnin magaji local government Zamfara state. Na ta sai da barkono.
To wannan barkono yaya kuke ciniki yanzu?
To alhamdulillah, ka san kashi yayi wahala.
Watan kuɗi hannu kenan?
Wallahi sai kuɗi hannu, dan ni ba ma san tantsuwa gaskiya, sai kuɗi hannu.
To a cikin wannan hali kana sai da akuwa?
To yana ciniki gaskiya ba lahi, ana dan gaka ma haka nan ba lahi.
Wannan tonka ne ko?
Eh.
To yanzu nawa kake sai da wannan kwano mai blue din nan babba?
To ba da ba mu sai, don harashi kusan harashi uku gare. Akwai na 900, akwai na 850, akwai na 800.
Kalan tonka guda?
Kala guda ne dama.
To me yasa bambancin farashi?
To daga awo ne gaskiya, don wasu ba su auna da kyau. Bismillah. Wasu in sun sai ma 800 ba za su cika gaskiya ba. Amma ni in dai nace na sai maka 800, to gaskiya zan auna ma gaskiya. Inda zan auna 900 haka zan auna ma.
To yanzu ga yini kana sai da kwango na wannan tonka?
To ga yini insha Allah dai ba a dai sai da ba dai akalla dai a sai da kwango 40.
To idan ka kwatanta a lokacin da kuɗi ba su da wuya, da yanzu da aka dan karancin kuɗi ga hannayen jama'a, wani lokaci ne ka fi ciniki?
Gaskiya can da an dan yi ciniki sosai gaskiya, bismillah.
Kuɗi ba su wahala. To yanzu gashi an yi siyasa kuma har an zaɓi shugaban bangarori da yawa, wannan bai shahi kasuwancin ku ba?
To gaskiya bai shahi kasuwancin mu, saboda dai mu dai abin da shahi kasuwancin mu rashin kuɗi a hannu.
Amma zaɓe a lokacin zaɓuɓɓukan da an kai bai shahi kasuwanci ba?
A bai shahi kasuwanci ba.
Yanda haka sai da tonka da haka haka sai da yanzu?
Haka nan muka sai da shi, yanda muka sai da haka nan muka sai da shi.
Farashi daidai?
Daidai muka saiwa.
Sunana Adamu Musa, sau kulkuli alhamdulillah, kuma bakin gwargwado dan gashi nan muna sai da shi, kuma suna sai wannan muna sai da shi 11 naira 100. Wannan kuma shi ne ake ce ma sanko, shi kuma muna sai da shi 10 naira 50.
To shi wancan fa kanana kanana?
Wancan shi ake ce ma dan mejila naira mejila, wasu muna sai da shi 12 naira 50.
Da wannan kala guda ne?
Duk kalarsu daya, don muna wancan shi kuma shi ya karami ana sai da shi 6 naira 50. Shi
to ya farashin su?
Farashin buhun wannan shi kuma naira 50,000, wancan shi kuma naira 15,500.
To karamin can fa?
Shi kuma karami naira 10,500.
To wannan kulikuli kamar gaini kana sai da kwano na irin wannan?
Gaskiya gaini muna sai da buhu biyu, dindi buhu daya, duk yanayin kasuwa ne.
Ko da awo kuke yi?
Kuma su awo kuma a kuma sai ya kirga haka.
Kamar kwara kwara?
Eh, kamar kwara kwara.
To yanzu wannan kulikuli daga ina ake fitowa da shi?
Eh, to wannan shi ne randi ana fitowa da shi daga Neja, shi kuma wannan sanko ana fitowa daga shi daga Nasarawa.
To wancan fa shigo?
Shi kuma wancan daga Mariga, shi kuma wancan daga Kebbi Yauri kenan.
To a cikin wannan kalar kulikuli wani ya fi daraja
to gaskiya wannan saran din yafi daraja da wannan sankon kuma saboda yafi tafiya a kasuwa
to ambisensu
sosai
sunana Abdullahi Abubakar
ka dade kana wannan sana'a ta barkono
insha Allah na dade
kuma wannan lokaci ka dauka
yanzu lokacin dauka insha Allah kanci na kai shekara 15
wannan siyasa da an kai kwana-kwanan nan bata shahi kasuwancin ku ba
to wannan siyasa da aka yi gaskiya bata shahi kasuwancin mu ba kan mu dai a wannan lokaci alhamdulillah wannan siyasa duna ai lahiya an kare lahiya kasuwanci yana taya bakin gurguro da yanayin irin wa abubuwan da kace na zamani alhamdulillah
to ya rashin kuɗi ga hannun jama'a
rashin kuɗi ga hannun jama'a gaskiya akwai ƴan matsaloli saboda ana cewa tarfa babu kar kuma tarfa ana yi gaskiya ba ta tahiya akwai matsalar network
to yanzu wannan barkono kai kuɗi hannu kake saidawa koko a tura mani watan transfer
barkonon gaskiya kuɗi hannu nake saida saboda tarfa matsalar da akwai ko an yi ba ta tahiya
yanzu idan mutum ya zo bai da kuɗi hannu transfer zai ma ba za ka saida mai barkono ba
gaskiya yanzu to kwa za ce transfer za mai ne inda ba ainihin customer na na wanda na riga na san shi ko ba ta ba zai dawo ba zan saida mai ba saboda matsalar network
dan bala budin ga
dan bala albasa
albasa ga tun an tuba malam mun an dudduba muna gani
to naga albasa kala kala ce wata ja wata fara menene bambanci
eh to bambancin su kaga wannan yana sai shi 300 wannan yana sai shi 700 wannan yana sai shi 500 wancan 800 wancan 400 wancan 1000 wancan 15 wancan 3000 haka wannan naka 200 wannan ne 100
to wani yace ci niki a cikin wannan kalolin albasa
eh kaga zan ga shi da zan ga 400 ana sai shi zan ga 2800 ana sai sa bakin gurgudu
to da ja albasa da fara wace ta hidarja
sai fara ta hidarja nan garin fara ta hidarja nan kasuwar ta tafiya
kamar kana ciniki na nawa a yini na fara albasa
na fara ana 1780 haka 60
to ja albasa fa
da Allah wallahi to 20 ma 30 ma sai su baya
to me yasa fara ta hija daraja
yanayin kasar yarba an ba su ja sai su tare musu bakan mai ba su sai ta irin haka ba sai dai irin legal haka da suna asaita amma nan wajen ibada ba za su fara ja albasa ba sai dai fara
mutane da yawa suna kuka da rashin kuɗi ga hannun mutane suna cewa ba su samun ciniki su kai an haka gefe na albasa ya ne
sai alhamdulillah ana an samu amma ni ma haka kuma zo sai su minta su ba ce ba an yi tarsa ba saboda idan na je don sayan kaya kaso ina bara kuɗi hannu kashi nake ba suwa
wannan yana hana kasuwanci armashi rashin kuɗin hannun jama'a
gaskiya yana hana tunda dai babu kuɗi a hannun mutane dole kasuwa ta yi abin nan
to zabubbukan da an ka kammala a Najeriya shi ma ya shafi kasuwancin kuɗin albasa
gaskiya dan sha tulo mutane ba su da kuɗi a hannu shi yasa yanayin kuɗin da ba su inda kuɗi mace gwara sayan kayaki mai sayan kayan dubu ta sayan 3000 babu kuɗi gare ta
mu 1000
ne so
eh
Allah ya kusa ta bi Allah ya
kusa ta bi take wannan
mamu 100 naira
ni sunana Alhaji Ibrahim ne da gumbin kure mai ma local government
kirgin ne wannan
wannan kirgin rakumi ne kuma wani bai ana samun na shanu a ciki
to ana kirgin tunkiya ko awaki
a ba mu aiki da shi wannan
to wancan fushi ko
to wanga kwado ne wanda ake ci akwai wanda ba a ci amma wanga wanda ake ci ne warnoci
bai kashi mutum
mai tsalle ne a wanga da hidaki nama ne tas din kihi gare
kai kana cin kwado
sosai kuwa ina ci iyali na na ci
to bari mu yi magana farashi nawa nawa ake sai da wannan kwado dauri
to dauri muna sai da wancan 200 wanga 300 na 500 akwai na 700 har 1500 muna daura kwado
mu kana ciniki
wala insha Allah a takaice in yi naira 90,000 wani bi
kudin kwado a yi ni
eh kwarai kuwa
to shi kirgi fa
kirgi to gaskiya shi kaso kirgi ba ta da jakware yanzu ga gaskiya saboda canjin gada an ka samu na matsalar canji
wato dama inda zan je kenan wannan rashin kuɗi ga jama'a ya shafe wannan kasuwa ta fita kirgi
wa sosai kuwa ya shafe mu wallahi akwai matsala kasan yarba da kwama wata aminta su zubu amma ba ta da kuɗi
wannan kirgin rakumi nawa nawa kake sai da kowane kirgi daya
daya to muna sai da shi 600,700 ɗan inyamurai sun ka zo suna yin sai ne naira 2000 dan su san hisanin daraja ta sosai
in kirgin sa ne fa
to kirgin sa na gaskiya har 1,500 muna sai suwa mai kauri amma ga tan rakumi ta bata ida cika kaurin nan ba sosai
wato kirgin sa ya kirgin rakumi tsada
eh kwarai kuwa ya yi dan ya he kama jiki ya he nauhi
to akwai buhu na kirgin rakumi
akwai buhu buhuwa ne muke sai
to nawa kuka sai suwa ku
abinda muke sai suwa muna ya sai suwa buhu 40,000 32 amma kwanaki lokacin da akwai kuɗin ga 60,000-70,000 muke sai da kan buhu
so ina kuke samu kirgin rakumi
ana zo mana da shi daga Chadi kuma wani bi Cameroon ana shigo mana da shi
nawa kake sai da buhun kirgin rakumi
to yanzu ana sai suwa 40,000 saboda kasuwa ta yi kasa
to nawa kuke so shi can wurin da kuke so shi
ba mu wuce so shi 30,000-30,000 haka ne mu bi 5,000 mu sai suwa a ganin to bu da babu kudi yanzu
a halin yanzu karshen wannan shirin kasuwa akan miki dole kenan ku tare mu mako mai zuwa don jin wani sabon shirin anan ni Hassan Umar Tambuwal da ni shirya kuma ni gabatar ke cewa mu zama lafiya sai wani jiko.